Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin Sashen Hausa na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25 ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai ko a gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad da Loldaniya dukkan su a Nijar sai Alfa Radio a Kumasin kasar Ghana haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro, Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman wanda a yau ke zuwa muku daga ofishin mu na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu dake birnin Washington DC. Bayan labarin duniya za a yi cewa wata tawagar yan jarida da masanan doka na ci gaba da zagayen wasu jihohin jamhuriyar Niger da nufin fadakarwa a game da annobar cutar corona. A Najeriya, hukumar kididdiga ta NBS a wani rahoton da ta fitar ta bayyana cewa tattalin arzikin kasar ya samu koma bayan da yawansa ya kusa kai kashi 2 daga cikin 100 sakamakon annobar COVID-19. Haka kuma za a ji cewa kwararru a fannin kokowar gargajiya a Niger sun fara shawartar gwamnatin kasar ta baiwa kananan hukumomi damar soma karbar bakoncin gasar cin takobin kokowa na kasa. To kome suka hango? Za mu ji amsar wannan tambaya idan aka jima kaɗan. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba, sannan Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana, amma ku bari mu soma da shan labarin duniya.
Kuma sauraro barkanku da asuba da cikakkun labarin duniya. Adadin waɗanda suka mutu a Amurka sanadiyar cutar corona ya zarce 1,000 zuwa jiya Laraba. Wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba, inda ya yi matukar ɗara na ƙasar Burtaniya wadda ke da adadin 37,000 wanda shine na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. Haka zalika daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan 5.6 a duniya, miliyan 1.6 a Amurka suke. Shugaban kasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukar sa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abinda suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban yayi. Shi dai Trump ya ce da bai dau irin matakan da ya dauka ba da adadin ya fi haka. To har yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma dakile kafafen sada zumunta bayan da kafar Twitter ta makala ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancin su. Ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaka da shafukan sada zumunta a cewar ofishin yada labarin fadarsa wanda bai kara bayar da wasu bayanai ba. A shekaran jiya Talata ne shugaban ya samu alamar gargadin bukatar binciken sahihancin wasu sakonninsa da ya wallafa a Twitter kan kada ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya, abinda ba a taba yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da dakile ƴancin fadin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai dage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullun kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bowser ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki 14 da suka wuce da kuma masu kwanciya asibiti da kuma wasu dalilai na daban. Ta kara da yin gargadi inda ta ce gaskiya ɗaya nake son mutane su dada tunawa cutar na nan a birnin mu da kuma kasar mu gaba daya. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikici-rikici na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikici-rikici, Antonio Guterres ya ce fararen hula waɗanda ke fuskantar rikici-rikici na ganin wata sabuwar barazana mai suna COVID-19. Ya ce wannan annobar na ƙara janyowa ɓangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli. Fiye da mutum miliyan 5.6 a duk fadin duniya sun kamu da cutar, yayin da masu mutuwa ya hauru 350. Yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin Amurka, kasuwar hannayen jarin Amurka ya fuskanci tashin gorin zabi a ranar Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi 2. Hakan yasa Dow Jones ta rufe da maki 25,000. Wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan Maris da aka samu hakan. Kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq indexes dukkaninsu sun tashi da kashi 1. Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan miƙewa da hannayen jarin bankuna suka yi, wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin ƙasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. ‘Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani ƙuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har ƙudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. Ƙudurin dokar wacce ta samu tsallake majalisar dattawan Amurka mai rinjayen ‘yan Republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80-16 ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen ‘yan Democrat ta ƙara masa wasu sauye-sauye. Waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a Amurka ta janye goyon bayanta kan ƙudurin, inda ta yi gargaɗin cewa shugaban Amurka zai ki amincewa da shi.
To madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanni. A Najeriya, wani rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar akan yawan arzikin ƙasar, wato GDP, ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya ja da baya da kashi 1.8 cikin 100 a rubu'in farko na wannan shekara a sakamakon bullar cutar coronavirus. Shin menene ƙwararru ke cewa a game da wannan rahoto? Wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda, ta yi hira da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati, ga yadda hirarsu ta kasance.
To rashin wannan haiban da aka samu cewa kusan duniya baki ɗaya komai ya tsaya cik, shi yasa tattalin arzikin duniya baki ɗaya ya ragu. Kuma ba na wannan ƙasa bane ko na wancan ƙasa, a duka ƙasashen duniya kowannensu da yanayin yanda abin ya shafe shi. Kamar misali ƙasar Amurka basu ma fitar da alƙalaman nasu shafan ba, amma kamar magana ƙasar Ingila ana maganan kusan kashi 6-7, wani ma suna cewa kashi 8-100 tattalin arzikin ƙasar Ingila ya ragu. Na Najeriya ma muna ganin aka ci gaba. Daga nan zuwa ƙarshen shekarar nan kusan tattalin arzikin mu zai ragu da kusan kashi 8.9%. Wato wannan ma da aka duba na watanni 3 na wannan shekarar ba a gama hada alƙaluman bane da sauran watannin da suka rage. In aka hada ma zai wuce haka, amma ba za a iya cewa wai tattalin arzikin ya ruguje ba, sai dai ya ragu.
Wani matakai kake ganin Najeriya ya kamata ta dauka wajen tabbatar da gyara, saboda kar ta sake shiga irin wannan hali?
Matakai da gwamnatoci na duniya baki ɗaya kuma musamman gwamnatin Najeriya ya kamata a ɗauka don a samu haɓakan tattalin arzikin cikin ɗan takaitaccen lokaci sun haɗa da rangwame wajen biyan basussukan banki. Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu, yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe, wato suka tashi aiki, wani bala'i ne zai ƙara afka ma tattalin arzikin Najeriya. Sannan rangwame wajen biyan kuɗin ruwa da ake biya na basussukan, ma'ana inda ana biyan kashi 15%, a rage ma mutane su biya kashi 8-9, mafi yawa ko mafi tsoka a ce a biya kashi 10%. Hakanan in aka samu kamar yanda majalisar dokoki ta tarayya take tunanin su ba shugaban kasa shawara ya ba kamfanoni hutun biyan haraji, abinda muke kira tax holiday kenan a turance. In aka ce an aiwatar da wannan, duka ababe ne ko matakai ne da in aka aiwatar da su bai ɗaya kuma cikin takaitaccen lokaci zai taimaka wajen rage raɗaɗin inda ya shafi tattalin arzikin Najeriya saboda ita wannan cutar ko annobar coronavirus.
Yaya Najeriya za ta yi ta riga kafin faruwar irin wannan nan gaba domin ai in ka duba wannan cuta ta coronavirus ta fado ne kawai bakatatan
kasar Najeriya tana da ababe da yawa ko kuma sashi na tattalin arzikinta akwai sashin man fetur inda ake hakowa akwai sashin ma'adinai da ake hakowa akwai sashin noma akwai sashin banki akwai sashin wannan finafinai wato da muke yi tsakanin Lagos da Kano da wasu wurare a Najeriya da ake finafinai idan aka duba kowanne sashi gwamnatin tarayya kamata yi ta tsauna ta samu masana ko kuma ta amfani da wannan kwamiti na zaman kanshi wanda shugaban kasa ya kaddamar wanda suke bashi shawara akan tattalin arziki a dauki kowanne shiya na tattalin arzikin Najeriya a dubi yaya ita wannan annoban ta shafi wani irin shafa tema wannan wato sashi na tattalin arziki kuma me ya kamata a yi mata don a bata tallafin da zata maza ta farfado saboda kada radadin ya dade a tare da mu
a jamhuriyar Niger kungiyar yan jarida da ake kira Ranger na ci gaba da zagaye sassan wannan kasa da zumar jan hankulan ma'aikatan watsa labarai a game da nauyin da ya rataya a wuyan su a irin wannan lokaci na fama da annobar cutar corona bayan jihohin Yamai da Tawa tawagar kungiyar ta sauka jihar da Magaram inda aka tantauna akan wani sabon kundin tsarin aikin jarida Wakilin muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta aika mana da wannan rahoto.
Usman Dambaji shine jagoran kungiyar ta Ranjet ya fara da bayyana dalilin ganawar ta su.
To alhamdulillah wannan rangaje muka wuna jihar Damagaram mun yi shi ne cikin wani tsari na project da muke da na ɗan jarida mu ƙara musu ƙarfin kokarin da suke cikin aiki su na jarida. Kamar da kuka sani kungiyar mu ta ɗan jarida mai harkar education da development ake cewa Ranjet mun samu tallafi ne daga shirka da masar ta ƙasar Denmark a tsare kashin kungiyar ake cewa Oxfam don mu jagorancin wannan aiki na wata 18
babban makasudin wannan haduwa shine yadda aikin jarida ke fuskantar matsaloli daban-daban a wannan lokaci
dan jarida ana raina mana aiki a lokacin bai kamata a ce ba a raina mana aiki amma yau sai zamanto labarin da muke badawa ba a basu tarasha yan siyasa busu ba mu tarasha ya zamanto muna magana bin mu muna ma mutane sheri muna kaki muna gani abin da bai kamata ba mu yi bincike a lokacin gwamnati ya hudo dokoki wanda suke ba mu incin mu samu labari mu gaye su a cikin yanda doka ta gayi doka ta ce an kana so ka samu labari wanda ake iya badawa talakawa ga yanda ya kamata a yi kuma doka ta ce akwai labarin da bai kamata ba a ba mutane yanzu kashi muna cikin wannan yaki na coronavirus kin da ake gani sai a ce mutane su ce ai ban yarda ba akwai coronavirus sai an gura mu wanda ya kamu wannan bai cikin kundin kasa
wani babban kalubale da yan jaridar ke kokawa da shi shine yada labarun bogi a kafafen sada zumunta barkatai
sama resources su sama facebook kowa zama yan jarida gurin biki sai ta kake ana ƙarya ana waye wannan bai kamata ba mu yi shi ba mutunci mu bane kuma kowa ya san Allah zai tambaye shi bayanin aikin da yake da akwai matsaloli da yawa amma ba da irin wannan abin bane zamu shawo kansu muna fata a gane wannan kulli da muka hudo dokoki muka tsamo mahi zahi wanda ake aiki da su muka ce ɗan jarida mu gura musu ga yanda su karanta su gani kakin kashe kan neman labari ga yanda su ai ba mun zo koyawa ɗan jarida aiki bane a'a mun zo mu kama musu ne dan a rage zuwa juju a gurin juju a rage hada a cikin harkar jarida an mun kaza ya zamanto darajar mu tada a ba mu ita
Maman Sani Mustafa wani ɗan jarida da ya halarci taron shawara ya bada kamar haka
tunda aka ce in kidi ya saurara ma masu ba take mu ma ya kamata mu dunguma kenan misali wannan labaru da aka yi na rana muna iya dora shi a saman yanar gizo-gizo duk abubuwan wannan abubuwan da ake mu ma mu zo mu dora mu ringa dorawa amma da sunan jaridin mu ba da sunan mu ba na mu na mutun shi daya
shi kuwa Umaru Mamman Sani shi ma dan jarida ne a nan da Magaran ya ce haduwar tana da muhimmanci
wannan taro da muka yi ya fadakar da mu ya sake tunatar da mu matsayin wannan aiki namu da yadda wannan aiki namu yake da muhimmanci ya sanin dokokin shi gabaki daya dan haka na karu da abubuwa da dama game da wannan taro da aka yi kuma insha Allah ina ganin cewa a halin yanzu lokaci ne wanda ya kamata mu ɗan jarida mu sake komawa bayan mu yi waiwaye adan tahiya domin kawo gyara da kuma sabon tsari a cikin aikin mu na yada labarai musamman ma a lokacin irin wannan aiki na nobata COVID-19
Tamar Abari muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Niger
Tuwane yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, shekaru sama da 40 bayan soma gasar kokowar gargajiya a wannan kasa, kwararru a fannin wasannin motsa jiki sun bayyana bukatar ganin gwamnatin kasar ta bullo da wani tsarin baiwa kananan hukumomi damar karbar bakuncin wannan gasa da ke gudana a halin yanzu karkashin tsarin karba-karba a tsakanin manyan biranen jihohin kasar. Kamar yadda Umaru Mamman na mesashe wani mamba a kwamitin gudanar da sha'anin kokowar gargajiya ya shaidawa muryar Amurka.
Wanga tsari na kokowa da an ka dauko an ka duba ka gani tun lokacin kunci har zuciyar su kowane lokaci cikin jihohi ne aka yi kuma sannan ita kokowa nan an ka duba ka gani cikin kasa ga kashi 100 ba 100 suna bukatar wannan abin to shi ku shine hadin kan yan kasa to abin da yan kasa ka so shine ya kamata ita ma gwamnati ta ba karfi yanzu an ka duba ka gani yanzu kokon nan ga da aka yi duka ga shekarun ga da an kai yadda mutane ke son kokowa suna jira ko ga wa'anga magabata ko ga wa'anda aka yi yanzu kaga kamar ya Allah kai muna rai nan zuwa wasu watanni 6 misali a babban birni mai nan zainta to yana da kyau wagga hukuma ta yanzu ta dauki matakin irkirowa wa'anga jihohi department da aggare mu cikin kasar ga tunda ka san cikin department nan ga akwai department nan da ya kamata a ci a ƙara champion nan kuma ta yi saboda ya hanka tsara ta ai ci gaban kasa na yayi a ce ko duk shekarun ga da an kai kullun kamar wuri guda na akai don ya wuri guda kullun cikin region na akai su mai birnin jiha ce babban birnin jiha su wa'anga department kawai suna zama kamar yan kallo tunda in ka duba ka gani yau da aci gaba ya kamata wa'anga region da sun ka samu wa'anga department ne tunda akwai mayan department ne masu iya dauka masu iya sanke baki suna da wurirai wanda suka iya su sanke baki a zo a gina aran nan tunda ci gaba ne aka su ba ci baya ba yanzu a samu fadadawa tunda in ka duba ka gani kamar yanzu a ce ma kwallon kafa na misali kwallon kafa ai an ka ce cikin babban birni ne dai adda tire ai ana bukatar wata wasa wanda za a yi cikin kasar mu kinan ba mu da filaye misali masu yawa wanda za a yi a fadada kwallo ko kuma
a wannan fanni ana iya cewa an samu ci gaba wani lokaci tunda in aka doka kamar Arlet suna da hilin kwallon kawa inda equipe na Jamaica zuwa masu buga can kuma nan Malba za an yi zaman equipe na Jamaica zuwa cikin garin Malba za suna buga kuma tana karkashin
wannan kwallon na an samu ci gaba amma ita wurin ku ko har yanzu ba a samu ci gaba ba kamar irin su kwanni ma da an ka diba kamar irin su tafawa kamar irin su dogon duci haka irin su magarya irin su murya duk garuruwa na da kuma wa'anda suna yin su doki wannan nauyin
yanzu ana iya cewa ku ko yanda ta kataya wajen tsara ta ba wajen yin ta ba ana iya cewa wannan tsohon yayi na
koyen koko wannan su da adda koko abinda muka kira ga hukuma ta barbarin su baya ni abbarin su baya yana da kyau in ma wani karatu na wata formation ta a ba su ita ya cincinta a ce su suna arbitrori yau ka duba ka gani duk cikin koyen koko ga dan koko a gudana a arbitr shi na manu mai dalilu yanzu da hala kana duka dan koko ka kai shi arbitr dan balo shi na yin arbitr dan tara bai to a nan ta nan ma a gyara ya tsohon koko nan akwai su akwai ma wanda sun kai lakwal akwai masu baka cikin su akwai masu biribi cikin su tunda in ka duba mai yawancin duk koko ganin ta kabaci in mutane da aka sa wasu wanda ba aikin su bana aga suna da yanka yanka sa su amma akwai mu hanyar gaskiya yanzu ka duba mun ka bagare mu nan
nan birni
mun akwai kwarai kuma in ka duba ka gani za a samu reset reset din za a samu kai muna furancin da ƴan uwan mu a kamar Najeriya har da Sokoto ana zakuwa kallon ta tunda in ka duba ka gani yamai aka yanta da Sokoto a hita a ce hayya mai to shi yanzu kai in ka duba ka gani kamar Zamfara kamar Sokoto ana yanta nan kwani ba kamar cikin gidajen su na aka yanta ba kamar gidajen su na aka yanta kuma su suna kan taimako na su na kansu ga gwamnati kuma za a samu mutane masu biyan kuɗi su shiga kuma ai amfani da su kuma ɗan kokowa su samu alheri gare su
ana iya cewa Umaru masana waɗanda ka kula da harkar kokowa ko waɗanda option minister wasanni ko masu ba minister shawara ko ma waɗanda ka iya zuwa su ba magabata daga prime minister shugaban kasa shawara ga sha'anin wasanni ana iya cewa wannan wuri yalla sun kasa tahowa da wata fasaha kullum da su tsohon yayi na yi
mu abin da muka kira gare su muna kira gare su kuma su saurare mu da kyau saboda magana kasa ta akai ba magana wani mutum ba kine won kamar ci gaba na tunda kamar yanzu an ka to kamar yanzu misali nan kwanni gare mu an ka saka an kai aran ai karo kasa ta aran din nan da za a yi kamar arziki na za a kawo cikin kwanni ai an ka kai an ka lalibi wata department an ka zo an kai arziki na za a kai can kuma mutane a yi mu'amala kamar wanda aka yi ko wace babbar gudunma an samu ci gaba amma kullun wuri guda don ka diba wuri gudan da muka kira kamar mayyan birane ne jiha na aka yi to akan ko kasa
ana cewa duk hukumomin da yalla sun kato da wannan husaha za su samu yabo da guda ce su ma sun to da wani ilimi sun kirkiro wani abu da
kwarai da gaske su za a ma jinjina musu to shi ne ma muka kira da gwamnati kamin ta bar wuri ta kirkiro wanga kar ta bari a rigaita ta kirkiro wanga kuma ta tsaya ta nutsu da kyau mu muna kira ga ita gwamnati ta saurare mu da kyau idan mu muna son su yi abun ayaba kuma wanda abu ne na matasa to duniya ga in ka diba matasa na adda ita da mata to ayi abun nan su in ba su yi ba su shi da wannan doka wanda waɗanda za su gadon su da sun to su hawan nan sai ka ga wata rana an ce ma an taho da a kubda freak
na hukuma
na kokuwa ba ya mai aka tsaya ko zanda kota sai a zabo cikin yaron da gundumomi a tsaro na ayi
to masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin musamman daga nan ofishin mu na birnin Yamai yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa A makon jiya mun fara baku kashin farko na tantaunawar da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da Abubakar Muhammad wanda aka haifa da larurar makanta amma kuma Allah ya bashi wadatar zuciya lamarin da yasa ya dage haikan domin karewa kansa mutunci inda ya maida hankali wajen neman ilimin zamani a yau a ci gaban wannan tantaunawa zamu ji yadda bakon shirin ke tafiyar da harkokin rayuwarsa
akwai wani Alhaji Yusuf bazan taba mantawa da shi a rayuwa ba na yi aure da kaman watanni ina hidindimuna da karfin Allah ba na mantawa 27 ga watan Ramadan mun fito sallar asubahi a matsayina na babban ladani masallacin mu maka fito da shi ban ma san ina bayana ba sai ne ya kira ni shi to ga abinda nake so ya dauko kudi ne na 75,000 yace gashi nan na baka ne a matsayin zakaka ji Allah ya sa musu albarka alhamdulillah cikin ikon Allah wannan kudi da aka bani sai siyo mashina ake min harkan goyin su ana kan haka dan abin da na samu taro da kwabo taro da kwabo yazo daidai da lokacin da ɗan Rufa'i ya hana goyin a Abuja ina ga 2006 ban manta ba ina hana goyin sai wannan kuɗi da na samu na tattala da abin da nake ci sai na siyo deep freezer guda biyu na kankara daya na fi wata daya to wallahi Hajji a cikin ikon Allah wannan shi nake ta harkoki da shi har rana ne kaman ta yau in ya tsaya cikin yadda Allah Allah tabaraka taala zai kawo yadda za a yi a gyara shi a cigaba da harkoki wannan shi ne a takaice
to yanzu matanka nawa
Hajji ina da mata biyu
fa
ina goma sha biyu
shekarunka yanzu zaka kiyasta shekarunka nawa
ina da shekara 47 yanzu don ban manta ba a haifin February 1973 yanzu kenan ina da shekara 47 yanzu har da yan watanni
anka suna karatu ko
alhamdulillah suna karatu Hajji Ajo daidai gurgurdon makaranta inda ƴaƴan masu gani masu kowa suke suna karatu sai dai wani abin al'ajabi a wannan yanayi ni na a wannan gaba na samu ƴaƴan a cikin ƴaƴan da Allah ya bani na samu ƴaƴa biyu masu irin wannan lalwa'in ta
an haihu su da shi
barre da taske akwai Asma'u yanzu shekara ta 16 akwai Habiba tana shekara na 8 yanzu amma su ma da karfin Allah suna karatun su Asma'u tana aji biyu yanzu secondary school
na makarantar masu larurar gani
eh na secondary school yanzu haka aji biyu ita kuma Habiba tana karatu da tun da ba ta gama mallakan wayo da hankalin ta ba ta kunna tana free nursery ko tana nursery yanzu tun da kokari kuma alhamdulillah suna da dide gurgurdon fahimtan abinda ake musu in Allah ya yarda har da gaske
to su ne kadai masu karatu
a duka ƴaƴan suna karatu akwai Abdullahi yana primary 6 cited makarantar masu gani akwai Amatur Rahman tana primary 4 akwai Amatur Rahim tana primary 3 akwai Amira tana primary 2 akwai Safwan da Amatul Halim suna nursery na kudi wannan shi ne a cikin jajjo
to wannan sana'ar dai da kake yi da ita kake ciyar da su
cikin yadda Allah
kake ciyar da iyali kake biya musu makaranta
farai da gaske da ita nake ciyar da iyali na nake biya musu makaranta sai kuma abin da Allah ya kawo a tsayin da ya tsara tsarinsa don lamarin na Ubangiji ne
to matanka biyu su ma suna da laruran gani ne
a'a suna gani na kiyan salon
suna wani sana'a ne su
to alhamdulillah yanzu nake kokarin idan komai ya daidaitu don na tsara wannan tsarin to Allah da ikon shi sai aka samu wannan matsala na shigo wannan lalura amma tabbas sanadiyan
laruran coronavirus
yawa laruran coronavirus amma tabbas na tsara musu kowannen su da karfin Allah zan tanadar musu abin da zan ba su na farko dai su koyi sana'a hannu na biyu kuma dan abin da za su juya saboda halin rayuwa don wataran ina da shi wataran ban da shi wannan shi ne
shaguna da reka kake ci gaba da sayar da ruwa da su lemo da su deep freezer din nan ko dai sana'a ta bunƙasa kenan
alhamdulillah sana'a ta bunƙasa dai gurgurdo tunda na ana cikin rufin asiri ba shago bane daga nan filin mahaifi naka nan na samu inda na diba aka zuba wannan deep freezer ake amfani da su wanda insha Allah ina sa rai da taimakon Allah da taimakon mahaifiyata in muka shi karshen wannan shekara zan inganta sana'a ta sanadiyan hanya ciccanza wa'annan saboda sun tsufa insha Allah
to kaman a rana ce nikin nawa kake yi
to abin zuwa yake cece da farko lokaci in sanda ake yanayi irin na yanzu yanayin zafi akalla in ta bada dama an bacin wannan tafiya na matsalan coronavirus nakan sauke fi wata leda 500 wannan lokaci in ta inda damina ne akan samu yanayin shi akan samu saukin karancin yanayin saboda yanayin damina kin san damina Abuja amma yanayin rayin nan cikin yardan Allah ana sai da wannan ruwa in Allah ya so amma sanadiyan wannan kayanin da take faru yanzu shi ya dakatar da wannan lokaci ma da kyar ake sai da lera gari sai an yi sa'a
to masararo nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakon mu Abubakar Muhammad da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da duka abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima to madalla wannan ya kawo mu ga lokacin da Ridwan Muktar Abbas zai gabatar da sharhin jaridin Ghana
Daily Guide da mu so ma sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ɗiyan Ghana mutum 330 daga kasar Kuwait da suka iso nan kasar an gwada su akan cutar COVID-19 jaridar ta ce muqaddashin ministan harkokin wajen kasar Ghana Charles Owuredu ya bayyana cewar ɗiyan Ghana 230 daga Kuwait sun iso a ranar 23 ga watan Mayu kuma an gwada su akan cutar COVID-19 sai dai ba a bayyana da sakamakon gwajin ba tukunna Mr. Owuredu ya ce ɗiyan Ghana innan ana ainihin kula da su a keɓaɓɓun cibiyoyi inda za su yi zaman killata na kwanaki 14 har a san matsayinsu game da cutar ta COVID-19 sai kuma sharhin ta na biyu wanda shine babban jami'in Alpha Radio ya shirya musabakar Qur'ani jaridar ta ce babban jami'in Alpha Radio Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad ya shirya wata musabakar Qur'ani inda yaran makaranta sun kai takara na karatun Qur'ani a Alpha Radio a makon jiya wannan karatu ne wadda ta bambanta ba kamar sauran takara ba an shirya shi ne tare da biyewa ka'idodi na kiyayewa na COVID-19 da sun ka hada da tsabta shine wanke hannaye da kuma tabbatar da rata tsakanin juna sai jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito sauƙaƙa haramcin COVID-19 farfado da tattalin arziki a irin kuma bayar da ta samu da wa wannan wato kira ne daga ƙwararru na halin yawan jama'a jaridar ta ce zai dau wani lokaci mai tsawo kan a samu tafiye-tafiye tsakanin kasashe ko da an buɗe bakin iyakoki a dalilin haramcin da tun da farko aka aza tsakanin kasashe daban-daban domin kiyaye yaduwar cutar ta COVID-19 wannan wani ƙwararren mai kula da yawan jama'a Professor Stephen Osukwanchi ne ya faɗa wa Professor a makarantar yawan nazarce-nazarcen yawan jama'a na jami'ar Ghana akan haka ya yi kira ga masu ɗawainiya na kai kawo kenan da su kimsa kansu dangane da irin hali na tattalin arzikin na yanzu ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito COVID-19 adadin waɗanda sun kamu a Ghana ya ƙaru zuwa mutum 6964 jaridar ta ce adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Ghana ya haura da sabbin mutum 156 wanda ya kawo adadin zuwa mutum 6964 da haka kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
To da shirin jaridun na kasar Ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC sai a talbi tawagar wasu abokan aiki a shirin mu na rana wato karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Sulaiman Muni Barma ke muku ban kwana daga ofishin mu na birnin Yamai jama'a mun lafiya.
Bonjour au micro.